Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'ad Nomad da Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko ina a fadin duniya ta kan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da yau rana Asabar 1 ga watan Satumba shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makiyar da sauran abokan aiki ke farincin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Tsofaffin shugabannin kasar Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar a wurin taron jana'izan jadaddin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a nan Washington. A wata sabuwa kuma zaman makokin wata mawakiyar Amurka Aretha Franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya Juma'a waɗanda suka yi jawabi a wurin da sun caccaki shugaban ƙasa Donald Trump. To sai kuma gwamnatin Trump din ta ce za ta yanke taimako da take baiwa 'yan gudun hijiran Falastinu.
To kanin labaran kina aka ji, yayin da ake fama da barkewar cutar amai da gudawa a wasu ƙananan hukumomi na jihar Borno guda 14, jami'an lafiya na ganin
idan muna buga kula da tsaftan mu da kuma tsaftan wajen da muke zama, to a sha'anin ko cutan amai da gudawa shi ma zai ragu.
Haka kuma yayin da babban zabe a Najeriya ke karatowa, 'yan jam'iyyar APC a jihar Kebbi na nuna rashin goyon baya ga wani sabon dan takarar gwamna a jihar.
Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara, kuma na karfi gayyatar jama'a domin abubuwa da yadda suke tafiya mutane ba sa jin dadin su a jihar Kebbi.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗin sakonnin da kuma masu raro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiyari. Tsofaffin shugabannin kasar Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar a wurin taron jana'izar jadaddin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington. A bangaren jam'iyyar Republican George W. Bush da kuma Barack Obama na bangaren Democrat za su tuna da abokinsu McCain wanda ya sha fama da cutar daji ta kwakwalwa a wurin jana'izar da za a masa. A shekarar 2000 Bush ya doke McCain a zaben fidda dan takara a jam'iyyar Sautar Republican, yayin da Obama ya bashi kashi a babban zaben shugaban ƙasa a nan Amurka shekarar 2008. An shimfiɗe gawar McCain a babban zaurin majalisun ƙasar Capitol a jiya Juma'a. Walgidansa da 'ya'yansa guda 7 da kuma mahaifiyarsa mai shekaru 106 tare da ɗaruruwan 'yan majalisa sun halarci taron na zaman makokin da aka yi a jiya Juma'a domin tunawa da McCain. A gobe Lahadi ne za a bisa McCain inda aka bisa abokan aikinsa a makabartan sojojin ruwa a gundumar Annapolis a jihar Maryland. A wata sabuwa kuma zaman makokin tsohuwar mawakiyar Amurka Aretha Franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya Juma'a. Waɗanda suka yi jawabai a wurin wannan taron sun yi amfani da damar da suka samu suka caccaki shugaban Amurka Donald Trump. Dan rajin kare haƙƙin bala'adama kuma mai gabatar da shirye-shiryen talabijin mai suna Al Sharpton an miƙe tsaye domin jinjina masa yayin da ya yi jawabi, inda yake cewa masu kallon shirinsa sun yi masa gyara wurin rubuta kalmar girmamawa kai tsaye a kan shirinsa. Kuma kalmar ita ce take na wata shahararriyar waƙar da ita marigayiyar ta yi da ake kira Franklin. Ya ce, yanzu ina son ku taya ni mu ci wa shugaban ƙasar mu Donald Trump gyara, kuma mu koyar da shi ma'anonin wasu kalamai da yake yi. Lamarin da ya kai masu zaman makokin suka miƙe tsaye domin jinjina masa. Jesse Jackson shi ma dan fafutukan kare haƙƙin bala'adama ne kuma malamin addini, shi ma ya yaba wa mawaƙiyar da irin gudunmuwa da ta yi a yaƙin neman 'yancin baƙar fata a nan Amurka. Ya kuma ce shugaba Donald Trump ya lashe zaɓe na jihar Michigan, yayin da ɗaruruwan mazauna babban birnin jihar Detroit ba su da rajista da za su iya ma jefa kuri'a.
ya ce duk wanda ya bar wannan zaman makokin baje ya yi rajista ba to bai ya munafurci ita wannan marigayya wato Aretha. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shahararren dan wasan barkwanci Tyler Perry da kuma shahararriyar yar wasan sinema Cicely wato Tyson kenan suna cikin waɗanda suka yaba wa tsohuwar mawakiyar da ta rasu tana a ranar 16 ga watan Agusta bayan ta sha fama da cutar daji kuma ta rasu tana da shekaru 78. Gwamnatin Trump ta ce za ta yanke taimako da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya domin taimakawa 'yan gudun hijiran Falasɗinu. Tana cewar wannan wato majalisar ta nuna gazawarta matuƙa. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru da take bayarwa a jiya Juma'a. Tana mai cewa gwamnatin Trump ta yi nazari sosai kuma ta fahimci Amurka ba za ta iya ci gaba da ba da wannan taimako ga hukumar Majalisar Dinkin Duniya da yake kula da aiki da kuma kayan taimako. Mai magana da yawun hukumar aiki da kayan taimako na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Chris Garnes ya ce daga kausar murya hukumar sa ta yi watsi da wannan zargin cewa ta gaza wurin yin shirye-shiryenta na makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma shirin raba kayan taimako. Ya ce babban bankin duniya ya kwatanta aikin hukumar a matsayin babban alheri ga duniya kuma bankin ya yi ba mana akan gudanar da tsarin makaranta mai inganci a wannan yankin wanda a koda yaushe ɗalibanmu suna fice akan takwarorinsu na makarantun gwamnati. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Trump ta ce za ta yanke dala miliyan 200 daga taimako da tattalin arzikin kasar ke bayarwa ga Falasɗinawa biyu bayan nazari akan ayyukan taimako da Amurka take yi a yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da majalisun kasar a jiya Juma'a aniyarsa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da Mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da Canada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na kasashen arewacin Amurka wato NAFTA a takaice. Wakilin Amurka a wurin tattaunawar cinikayya Robert Lighthizer ya ce tattaunawar Amurka da Canada za ta ci gaba a ranar Laraba kuma ya ce akwai yiwuwar Canada za ta karu a cikin shiri na kasashen arewacin Amurka na kasuwancinsu wanda shugaban kasan zai sanya hannu a ciki a cikin watan Nuwamba. Mai mawakiltan Canada a wurin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Chrystia Freeland ta bayyana kwarin gwiwar ta cewa Canada za ta fahimci Amurka da kuma yin amfani da bangarorin gaba daya.
We know that a win-win-win agreement is within reach.
Freeland ta faɗa wa manema labarai cewa akwai yiwuwar cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawa da ta yi da Lighthizer a nan Washington. Sai dai hirar da sashen labaran talabijin Bloomberg ya yi da shugaba Trump shine wato ya ɗauki hankali fiye da wannan tattaunawar ciniki tsakanin Canada da Amurka ɗin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Kananan hukumomi 14 cikin 27 da ke jihar Borno ne aka samu barkewar cutar amai da gudawa domin bin diddigin yadda wannan lamari ya faru da kuma yadda za a shawo kan annobar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da sakataren ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno.
Sunana Dr. Ibrahim Ahmed Kida, ni ne secretary na ministry na kiwon lafiya. Sannan kuma a nan inda muke wannan magana din ni ne manager na duk abubuwan da suke barkewa game da lafiyan jama'a.
To ranka dade, ko zaka ma zaka yi wa masu sauraro bayani game da matsalar yadda wannan cuta take da kuma in wannan cuta ta bullo yadda za su yi su kare kansu game da wannan matsala na amai da gudawa?
Na farko dai a yanzu dai amai da gudawa ba wata sabuwar cuta bace, ta dade da mu amma tana karuwa lokacin damina. Abinda yasa din saboda tsafta, idan muka kula da tsaftar mu da kuma tsaftan wajen da muke zama, to
a sha'anin ko cutan amai da gudawa shi ma zai ragu, domin ita cutan da kanta sai an dauki gurbataccen ruwa ko abinci kafin mutum ya kamu da wannan rashin lafiya. A yanzu dai mun samu muna dan samu inda ake kawo mana karan akwai wannan cutan amai da gudawa, amma har yanzu mun ɗebi wayannan su amai da gudawa din mun kai inda ake gudawa a nan Abuja a Maiduguri mun gwada, amma doka ya fito cewa ba mu isa mu yi mu sanar cewa ga irin cutan ba sai mun kai Abuja an tantance an tabbatar cewa ga irin abin da yake kawo wannan amai da gudawa a jihar Borno, domin ana so a san cewa abin da yake faruwa Maiduguri da kuma abin da yake faruwa wasu jihohin ma duk ɗaya ne, wajen gwadan su wajen da ake musu gwaji daidai ne, don ba a so a samu wani ya ce ga wannan cutan alhali ko ba shi din ba. Shi yasa kuma a yanzu din da muka fara samun barkewan amai da gudawa mun samu a wajen ƙananan hukumomi 14, misali kamar an samu a Kaga Benshi kenan, an samu a Ganze, an samu a Magumeri wajen su Gajiran, an samu a Jere wajen Helmiskin da Gongolon, an samu a Biyu, an samu a Bayo da sauran wurare, duka su 14 ne. Haka
to ranka dade kamar menene bambancin cutar amai da gudawa da kuma cutar kwalara ne, saboda masu sauraro su fahimci bambancin wannan ciwo?
To amai da gudawa abubuwan da suke kawo amai da gudawa suna da yawa, misali idan wanda bai sha ba shan madara ba, idan yazo ya sayi madara kuma ya sha da yawa zai sa shi zawo, wannan ba kwalara bace. Idan kuma wanda nama da muke ci ko kaman lokacin layya, idan aka yi yanka mutum da dama ya sa cikin shi bai saba da cin nama da yawa ba, yazo ya aje nama da yawa a gaba ya ci, to wannan shi ma zai tashi da gudawa, amma wannan din ba kwalara bace. Misali ko mutum yana da malaria akwai zawo a ciki, watarana akwai amai, watarana akwai zawo a ciki, wasu ƙananan cututtuka wanda ma sam bai hadu da abin ba su ma ɗaya daga cikin su shine suna iya kawo zawo. To amma ita kwalara din idan aka sai an dauki wannan bayan gida din ko amai din da mai shi yake fitarwa, sa'annan akai inda ake gwaji. Inda ake gwaji din kuma na daya akwai a nan Maiduguri, akwai a Kostin, sa'annan kuma akwai a Abuja. To idan aka gwada shi zai nuna kwayoyin cutan, to sai an tabbatar cewa wannan kwayoyin cutan wanda ake kira da turanci Vibrio cholerae, idan ita ce aka samu a ciki, to shine za a tabbatar cewa wannan amai da zawo din ga an tabbatar cewa kwalara ce wannan ita ce take kawo, amma akwai sauran kwayoyin da suke kawo amai.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni.
To madalla a gaida Haruna Dauda. To daga batun lafiya a jihar Borno sai batun siyasa a jihar Kebbi, inda jam'iyyar APC a jihar ta kyamincewa da wannan takarar gwamna, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga Murtala Faruk Sanyinna.
A iya cewa ciki ya ɗori ruwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a daidai lokacin da wani ya rima a masarautar Argungu ya fito ƙarara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC. Ibrahim Yarade ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa, inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta APC a birnin Kebbi, ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar.
Eto, na je kamar yadda ƙa'idodin guidelines suka nuna, kuma a zama na ɗan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta. Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara, kuma na karɓi gayyatar jama'a, domin abubuwa da yadda suke tafiya mutane ba sa jin daɗin su a jihar Kebbi. Canjin da suke tsammani an samu to bai sauka ba a jihar Kebbi. Shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yana kokari ya tallafa wa talakawa, amma abin ba ya sauka a ƙasansu. Kuka da talauci ya yawa, abubuwa na gwamnati ba sa tafiya daidai. Tallafin da federal government take basuwa ba ya kai ga talaka. Gwamnati ta manta da talakawa, mutane tsirarrai sun kame gwamnati, sun maida aljihun hukuma aljihun gidajensu.
To sai dai da alama bukatar ciro man na Kebbi bata sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta APC a jihar, wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba Abubakar Atiku Bagudu, inji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar Aliyu Bature, wanda shine ya karbe Ibrahim Mira a ofishin jam'iyyar ta APC.
Bai tashi tahowa headquarter ta jam'iyyar APC ta jiha ba, sai da ya taho da bukata ta. Bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar APC ne ba don mu karbe shi. Duk tarurrukan da muka na jam'iyyar APC ba mu taba ganin shi ba. kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun ka ce ya taho ya iska mu yanke hukunci. Amma duk da haka tunda yanzu ya bayyana da kai ne cashi dan jam'iyyar APC ne kuma ya zo da wata bukata, jam'iyya ba za ta hana mishi shiga cinimi wannan bukata ba. To me ne abaya wannan adalci?
Yanzu in na fahimce ka kenan, kuna nufin kun janye daga wancan alƙawarin da kuka yi tunda cewa kun tsayar da Atiku a matsayin dan takarar ku kadai na jam'iyyar APC na gwamna?
Ba mu janye ba, muna nan gaba kanmu. Aisha ya samu ka tunasar da shi, shi sani ko akwai alƙawari da muka dauka.
To ba ganin kamar shi kuma kun toshe mishi wata kafa da kuma yanci kasancewa shi dan Najeriya kuma dan jam'iyyar da yake so ya yi wannan, kuma yana da yanci da walwala ne ya yi wannan?
To ai abin da ya kamata shi shigo shi gani, mu dai akwai alƙawari tsakaninmu.
To alƙawarin ya kai wato ƙarfin kundin tsarin mulki na jam'iyya wanda ya ce a ba kowa dama?
Ai ba mu hana mishi shigowa shi nema ba, amma mu in har mu ne mu dai da masu zaben mu yi alƙawari.
Wannan lamari kuma yana zuwa ne bayan alƙawarin shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshiomhole, inda ya bada tabbacin baiwa kowa damar fitowa takara tare da tabbatar da adalci a zaben fitar da gwani, koda kuwa na ƙato bayan ƙato ne. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyina. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa ƙarfe 11:16 na safe. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya. To na mika makamanciyar wannan tambayar ga wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad kwanan baya, kuma ga abin da ya samo mana.
To ko zaka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana na Alhaji Ado Dariwi Garba, wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban ɗakin nemo tarihi da adana tarihin masarautar Bauchi.
To mun samu tambaya ne daga masu shawararren mu na gidan murya Amurka, yake neman sanin dangantakar masarautar Bauchi da kuma daular Usmaniya.
Kan masarautar Bauchi da daular Usmaniya yana da fadi kuma yana da yawa, amma a takaicen takaitawa shine sai dai mu yi dubi ga irin tsakanin Malam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio. Idan ka duba a tarihi, Malam Yakubu almajirin Shehu Usman ne wajen shekara kusan 21 yana almajiranci a wajensa, kuma shi wato resident student ne na Shehu Dan Fodio, wato dalibi ne wanda ke zaune a cikin gidan Shehu Usman, don akwai hadinci da ke masa na tamkar da uba, wanda hakan ya jawo soyayya mai karfi tsakanin Shehu Usmanu da Malam Yakubu, har yake cewa Malam Yakubu ɗansa ya na zuci, Bello kuma ɗansa ya na jini. Wannan magana ya faɗa wa Malam Yakubu da shi da Muhammadu Namoda, wato sarkin ƙauren Namoda. Hakan ya gwada cewa akwai soyayya mai karfi tsakanin Malam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio. Kuma har ila yau, irin abubuwa da Shehu Usmanu ya yi wa Malam Yakubu kaman abinda uba ne yake wada, saboda a can yana Sokoto yana wajen Shehu Usman Dan Fodio, a can ya balaga har ya kai matakin aure, don haka galibi ƴaƴan Shehu a lokacin su riga da sun yi aure. To sai ya dauko jikansa ya ce, Malam Yakubu da ina da ɗaya da na baka, amma tunda ba ni da shi, jika na ma daidai take da ƴana. Sai ya dauko yaya matar ƴar Hannatu, ƴar Muhammadu Namoda, akwai ƴarsa Hannatu ita kuma tana auren Muhammadu Namoda, ta fara girma sai dauko sai ba Malam Yakubu sai hada su aure. Wannan shine auren da Malam Yakubu ya na farko wanda Shehu Usman Dan Fodio masu tun yana Sokoto a wajensa.
To shi kamar mahaifin Yakubu Bauchi shine ya mika shi ga Shehu Usman Dan Fodio a matsayin almajiri ko yaje ya koyi karatun addini a wajensa?
Shi mahaifin Malam Yakubu ana ce da shi Sa'idu, amma an fi kiransa da Daɗi saboda mutum ne wanda ya shahara wajen kasuwanci da kuma ilimi. Akwai wani aminin sa malami ne Plata Borno ne yana zaune a Jitar ana da shi da shi malam Isiyaku sannan amma na da zumunci ya kullu tsakanin malam Isiyaku da malam shi Sa'idu Dadi Uban Yakubu don har uwan malam Isiyaku din mai suna malam Adama ya auri kanwan Dadi din mahaifin Yakubu ya ta haifa masa ƴaƴa wanda su zama manya-manyan mutane a Bauchi kamar irin su Hammadi su Hammanyaro su Ibrahim su Adamu Zaki to shi ko malam Yakubu yana aure ya aure ƴar malam Isiyaku din ma na Jitar to malam Isiyaku din shine wanda wani lokaci ya zo wajen Dadi a turu sai ya ce masa kaga wannan da duka cin yana babu wanda nafi kaunan sa kamar malam Yakubu saboda haka na baka shi ka tafi da shi garin ka ka je ka zauna ku karatu ya karatu a wajen ka to da yazo Jitar sai ya zama to yana karatu na littattafai a wajen malam Isiyaku sannan yana karatu na Qur'ani a wajen malam Adama lokacin bayan shi Usman dan Fodio shine sai shi Sa'idu ya je gaya a sai malam Isiyaku ya je gaya wa Dadi cewa to shi Usman dan Fodio ya bayyana saboda haka naso ya tafi sai ce to shi naso da Allah su tafi tare da malam Yakubu to kaji yanda aka yi malam Yakubu ya tafi wajen shi Usman dan Fodio kenan kuma a lokacin da suka tafi shi malam Yakubu bai fara karatu a gurin shi Usman dan Fodio da suwan suwa shi yana gida ne idan shi malam Isiyaku din yaje karatu a gurin shi Usman dan Fodio yakan dawo ya masa bita a gida to bayan dan wasu shekaru hakan nan sai ya ce wa shi Usman so zai je to amma ka bar mini Yakubu a wajena yazo ku fara karatu a gurina da aka zo Yakubu ya fara karatu a gurin shi Usman dan Fodio sai ya ji babu wani almajirin Shehu dan Fodio da ya wuce shi a karatu irin abubuwan da yake koyawa malam Isiyaku kusan duk malam Yakubu ya haddace wa inna abubuwa kuma ya yi bitan su ya iya yadda aka yi kenan ya fara karatu a gurin Shehu Usman dan Fodio
to yayi kaman shekara nawa yana karatu a wajen shi Shehu Usman dan Fodio kafin ma dai a zo ga irin yaƙe-yaƙe da yayi a wannan daular Usmaniya
to yayi karatu yana da shekara ya karatu a gurin sa ya zauna shekara 21 a wurin Shehu Usman dan Fodio saboda ya bar wajen mahaifinsa yana da shekara 7 sannan ya zo Jitar yana da shekara 7 ya zo ya fara karatu a gurin malam Isiyaku sannan ya yi shekara 7 a Jitar sannan ya suka tafi wajen Shehu Usman dan Fodio a Dagel kaga ya tafi da shekara 14 kenan sannan ya yi shekara 21 a wajensa to idan ka hada kaga yana da shekara 32 kenan a wurin Shehu Usman dan Fodio a duniya lokacin da ya bar wajen Shehu Usman dan Fodio ya dawo gida
to muna sane da cewar Shehu Usman ko kuma dai Yakubun Bauchi mutum ne jarumi wanda yake yayi yaƙe-yaƙe wanda yake a wannan daular Usmaniya ma kenan yaya za ka mana bayani akan wasu irin yaƙe-yaƙe ne shi Yakubun Bauchi a daular Usmaniya
to tun farkon fara yaƙi kaman wanda aka fara a wuraren Sokoto yana nan aka fara wannan yaƙe-yaƙe sai daga baya Shehu Usmanu ya ce almajiransa dukansu kowa ya koma gida saboda harharan da gobira suke kawo masa da shi da ɗalibansa to a wannan lokaci ya fara maganan baya da tutan jihadi lokacin ya yi hijira daga Dagale kuma Kudu sai ya fara ba tutan jihadi to a wannan lokaci ya ba malam Yakubu tutan jihadi ya ce masa ya zo ya aiwatar da jihadi a yankin kasar Bauchi kuma malam Shehu Usman dan Fodio shi ya zaba wa malam Yakubu wurin da zai zauna bisa irin tsari irin na sufanci irin na Shehu Usman dan Fodio to a wannan lokaci kafin a zo a gari ta ginu sosai malam Yakubu ya zauna a Guni ya shekara 2 ya koma Enkile shekara 6 sannan ya zo Kaha Bauchi a 1809 zuwa da 12 to a wannan lokaci ya fara yaƙe-yaƙe amma a lokacin akwai wasu jarumawa da su kudancin daular Usmaniya wato jukunawa kenan daular kwararrafa a wannan yadda fafinsa mai suna Hausa Factor in West African History ya kawo cewa sukan shigo kasashen Hausa su yaƙi kasashen Hausa su dawo
so
jukunawa kenan don sun taɓa yaƙan Kano zai tafi ya gudu ya buya wayaran daura sannan sun taɓa yaƙan Katsina sun taɓa yaƙan Zazzauma don in kai zari a yanzu haka akwai anguwa ta Dunjukun inda shi wannan sarkin kuwa rafa da shu yayi sansani ne sannan kuma idan ka je irin Katsina irin su Kano akwai anguwa ya kasai duk wannan kalmomi na Jukunawa ban wurin wanda suka bar tsatson su a wannan guri to bayan Mali Yakubu ya tsara Jukunawa ya hana su motsi ya kakkafa garuruwa da suka sasu a tsakiya Allah misali ya kafa irin su wasai ya ba ma da kyasan ya kafa irin su lafiyan bare bare wanda duk garuruwa ne wanda suka sa kasan kwararrafa a tsakiya suka hana su motsi har bayan mutuwar Mali Yakubu Ibrahimu ya kafa Donga duk suka sa kasan Jukunawa a tsakiya suka hana su motsi sannan kuma suka cigaba da shigar da addini kasashen kudancin daular Usmaniya to wannan shine babban yaki wanda Malam Yakubu ya tsare wa daular Usmaniya ta bangaren kudu na farko kenan kuma zamanin shi Usman dan Fodio domin haka ne ma idan ka duba tutan masautar Bauchi daga ta yi sa wata ne da tauraro a tsakiya wannan wata yana nufin wato kamar yadda masautar Bauchi ta yi baka wa daular Usmaniya shine halaman watan nan taurarin kuma sune kamar kasashen musulunci da daular Usmaniya yadda ake gudanar da al'amuran musulunci wannan shine ba dama har aka tsara tutan masautar Bauchi da irin wannan siga
to kenan akwai wasu yakukan kenan da wanda yake ba ma batun kare daular Usmaniya ba kenan
akwai yaki-yake da yi wanda kusan wannan ai shine babban yaki na kare daular Usmaniya saboda jukunanci Jukunawa su da karfin gaske a wannan nahiya kafin jihadi zuwan Malam Yakubu zuwan jihadi shi ya kashe wannan karfin ya mai da su ba su da karfi ba sa iya motsi to amma misali ba a wannan ya tsaya ba idan ka duba misali kamar lokacin tushe Usman dan Fodio da rai akwai sa'in sa da ke afkuwa tsakanin Shehu Aminu Alkanami da Shehu Usman dan Fodio wanda da ya ba a samu hayaniya wanda ya kai ga fada ba sai dai musanyen wasiku wanda Muhammadu Isa Talatu Mafara a littafansa na tarihin daular Usmaniya duk ya kawo wannan bayanan a ciki wanda ke son cikin bayanin ya duba daular Usmaniya da ya samu wannan wasiku
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen wannan ansar da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulhamid Muhammad da injiniyan mu da mai hada mana sauti ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe
to a gaida Ibrahim Kalma Si Garba yanzu kuma lokacin da zan karanto kan daga cikin wasu sakonnin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau cewa muna kira ga dukkan jami'in Najeriya cewa su yi koyi da jami'iyar APC wajen yin zaben fiddagwani kato bayan kato saboda yin hakan zai kauda duk wani shakku da wasu ƴan ƙananan maganganu lokacin zaben da kuma bayan shi sako daga Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau shi ma sakonmu na gaba cewa mu dai al'umman Najeriya mun fi buƙatar a yi ƴar tinke a zaben fitar da gwani na jami'iyar APC da zai gudana domin ta wannan hanya ce kadai talakawa za su samu damar zaben dan takarar da suke so da kansu sako daga Shehu Adamu Rijau sai kuma sakonmu na gaba dake cewa hakika aiwatar da aikin samar da wutar lantarki da hasken rana a kasar Morocco wani abin farin ciki ne ga al'umma kasar baki daya da fatan shugabanninmu na Afirka za su yi koyi da wannan sako sakon haɗin gwiwa ne daga Kadore da gagadan fulanin warji da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
tsofaffin shugabannin Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar a wurin taron jana'izar da daddin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington a bangaren jam'iyyar Republican George W. Bush da kuma Barack Obama na bangaren Democrat za su tuna da abokinsu John McCain wanda ya shafa ma da cutar dajin kwakwalwa a wannan jana'izar a shekarar 2000 Bush ya doke McCain a zaben fidda dan takara yayin da wato Barack Obama kuma ya ba shi kashi a zaben shugaban kasa a shekarar 2008
kuma da laka kuma sallama muna yi wa sanata Ahmed Muhammad Makarfi murna auren dan su Faisal da amaryar Saraja Allah ba da zaman lafiya da zuriya daye ba haka kuma muna mika sakon ta'aziyar mu bisa rasuwar malam Mamman Musa Makeri Jalin Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike har da shirin jawabai daga dattaro kuma shirin tsuntsiya madaurin ke daya. Yanzu amadadin babaya kuma kidi ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka sani da zanga zanga. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger karfe 8:30 a gwan Ghana. Assalamu alaikum.
VOA Afrique avec la meilleure musique.